Matsalar rashin tsaro dai yanzu a iya cewa ta zama abokiyar zama ga 'yan Najeriya, musamman a yankin Arewa, domin kullum sai an samu rahoton wata aika-aika da 'yan bindiga suka tabka. Jihar Sokoto da ke Arewa maso yammacin kasar ma, jama'a na ta fuskantar matsalolin har a cikin wannan wata na Ramadan. Yankin Raba, mahaifar Premier Arewacin Najeriya, Ahmadu Bello Sardauna Sokoto, ya jima yana fama da wannan matsalar, inda jama'a ke ta kokawa. Dr. Abdullahi Alhaji Zakari shine wakilin jama'ar Raba a majalisar dokoki ta jihar Sokoto.
Don wannan matsalar ta riga ta kai mana in ta kai cikin satin gama an kai hare-hare, an tare hanyoyi, an kwashi mutane, daga a kashe sai a tare da mutane, sai a kwashi dukiya. To kaga in an kace gaba da hakan ga bamu da wata mahita. Wanda ke neman abinci yanzu ya ci, mutum na neman abin da zai bude baki, kai ibada ka to an doke ka ko an halbe ka, to ya za ka yi da hakkin mutane?
Wani abun tashin hankali a cewa dan majalisar shine yadda ake kashe jami'an tsaro na banga waɗanda suka sadaukar da rayukansu duk da karancin taimako da suke samu.
Kusan an kashe mutum biyar, sai ga dan bajalanci kusan guda uku ko guda biyu a ciki. Ina faɗa ma ko cikin satin ga an kashe kusan mutum uku waɗanda 'yan bajalanci. Dole wani zuciya tayi ta karaya ya ce to abin ga tunda babu taimako ni bane a jogar lalurar. Amma dai da sun samu gurgurdu tallahi wanda ya kamata, kuma ana tallafa musu akai-akai, wannan ƙara ƙwarin gwiwa na.
Na zanta da sakataren ƙungiyar banga na jihar Sokoto akan wannan batun.
Gaskiya mutanenmu suna mutuwa sosai, babu wani assistance da muka samu ga gwamnati ko kuma ga al'ummar gari ko ga 'yan kasuwa ko ga 'yan siyasa. Bamu iya taimakawa ƙungiya ko kuma ɗan ƙungiya. Dan mutum ɗan ƙungiya dan babu shi kenan, shi ya mutu. Bamansa aƙalla ɗan banga kusan 40 da ko uku ne ka gani a rushe gare mu waɗanda sun ka mutu.
A watannin baya gwamnatin jihar Sokoto ta yi alwashin baiwa jami'an banga allowance na wata-wata da kuma karfafa lamurran su domin ƙara musu ƙwarin gwiwa. To ko sun soma karɓa wannan allowance?
To lalle ne ba a fara ba su ba, amma dai ga yadda an ka kira mu last week an ka ce mana satin da ya gabata cewa kowane lokaci za a fara ba mu.
Kwamishinan lamuran tsaro a jihar Sokoto Kanal Garba Moyi mai ritaya ya tabbatar da ana samun hare-hare a wasu yankuna tare da satar mutane.
Da tangaza ko daranga da ya wuce ji an ɗauki mutane, duk abin da ya kamata a yi ma jami'an tsaro ana yi musu. Su ma jami'an tsaron suna iyaka ƙoƙarinsu, amma ba su da yawan da za a cewa ko ina sai sun je. Kuma duk da rashin isassu shi yasa muka yi training 'yan banga su ko. To 'yan banga kuma su haƙa alƙawarin abin nan allowance a yi musu. Yanzu haka allowance ɗin takarda tana hannuna. Mai girma gwamna kawai nake jira da ya sa mata hannu za a fara ba su wannan allowance ɗin.
Masu lura da lamurran yau da kullun da masu kansu mahukunta suna ƙarfafa gwiwar musulmi akan su dage addu'an samun sauƙin waɗannan matsalolin, musamman a wannan wata mai alfarma, watan Ramadan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.